Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai. Nan ba da jimawa ba, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su aiki tare a gwamnatinsa. Isra'ila ta ƙaryata wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil Adam ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha da na Amurka sun yi musayar kalamai a wani taron ƙasa da ƙasa kan yakin Moscow da Ukraine. Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda kungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa da ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama kasar Ghana suke bayyana ra'ayoyinsu game da babban zaben kasar da ke tafa gobe Asabar tare da fatan ganin an yi zaben lami lafiya.
Ta muke labarin shawara ga wannan zabi da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunan mu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya ce kiyaye fitina, nisan tadda kanka da abin da bai kamata ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Haka zalika, su ma 'yan kasar Ghana da ke zama Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda shi ma ya tattauna akan batun zaben na kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Nan gaba kadan, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa, inda da yawa daga cikinsu suke fuskantar tambayoyi game da cancantarsu. A tsarin demokradiyya Amurka, majalisar zartarwa tare da majalisar dattawan za su tantance tare da tabbatar da waɗanda Trump ya nada a manyan mukaman. Senator Marco Rubio na jam'iyyar Republican, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya ce shugaban ya tsara manufofin kasashen waje, aikin mu shine aiwatar da su. Amma kamar Pete Hegseth, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaro ta Pentagon, bai taba rike bukamin jagorancin soji ba, kuma yana daya daga cikin waɗanda ake cece-kuce akan manufofin siyasar su, inda wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na jam'iyyar Republican suka ce da wuya a tabbatar da shi. Pete Hegseth ya ce,
Donald Trump asked me to do.
Sojojinmu sune akan gaba. Abin da Donald Trump yace in yi kenan. Aikin mu shine dawo da martabar aikin tsaron mu ta Pentagon. A ziyarar da ya kai jihar Sokoto a Najeriya, jakadan Amurka Mr. Richard M. Mills Studio yace Amurka za ta ayyana shirinta akan inganta tallafin da take bayarwa a Najeriya da zimmar ƙara kyautata rayuwar 'yan ƙasar. Mr. Richard yace akan haka ne ma yake tattauna da mahukunta da jama'a a sassa daban-daban domin jin yadda za a ƙara inganta tallafin.
And that's why it was important for me to come to the north and to come to Sokoto State. What the U.S. government has been doing.
Abinda kasa Amurka ke aiwatarwa a Najeriya da ma jihar Sokoto, ya ji shawarwarin su ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya tabbatar da cewa lallai jama'a sun amfana gaya daga ayyukan da kasa Amurka ta gudanar, kuma tana kan gudanarwa a jihar Sokoto.
Such as
you set programs which has been providing support to areas
Ya ce ayyukan sun hada da taimakawa da tukta rayukan jama'a, haujin kiwon lafiya, tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kwanciyar rayuwa, rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya da dai sauransu. Na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafatuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar Amurka ke gudanarwa. Bello Shehu Gadabawa.
To tasirin wa'annan ayyukan nasu maganar gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin kakkalla musamman a irin gehen lahiya da gehen ilimi suna taimakawa sosai-sosai da abin da ya shafi sikile in ka ciro wannan shiraron da suke tallafa ma to da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori akan ko kuma sun yi abin da Bature ya kace funding din harkar lahiya sosai.
To madalla a gaida Muhammad Nasir daga Sokoto. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ɗan anjima kaɗan Zara za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Yayin da masu kada ƙuri'a ke shirin zuwa rumfunan zabe don zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ƙasar Ghana, ƙungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa sun bayyana fatan ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Su ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama Ghana ba a bar su a baya ba, inda suka yi kira ga al'ummar Ghana da su bi dokar zabe kuma a gudanar da zaben lafiya ba tare da tashin hankali ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ambasadan kungiyar al'ummar Arewa mazauna Ghana, ya bada takaitaccen bayani kan asalin kungiyar.
Asalin Arewa Community a Ghana kungiya ne da akalla ya kai shekara wurin 63 zuwa 64 yau, saboda an fara samun haɗin kan Arewa Community ne zamanin da Sardauna ya kawo ziyara a ƙasar Ghana, wanda ya zo ya samu 'yan wayen mu 'yan arewacin Najeriya da Hausawa suna nan suna kasuwanci suna shiga da fita, inda ya fara haɗa kansu kenan ya nuna musu cewa haɗuwansu wuri ɗaya shine mafi muhimmanci fiye da rarrabuwansu, saboda in sun haɗa kai shine zai sa gwamnati ya san da su, in akwai abin taimakawa gwamnati zai yi musu.
Wasu shugabannin kungiyar sun yi fata a gudanar da zaben Ghana lami lafiya, sannan kuma suka yi kira ga jama'a da su kiyaye daga duk abin da zai kawo fitina.
A matsayina Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ni ne ambassador na Arewa Community Ghana.
Fata muke da ba da shawara ga wannan zabe da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunan mu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya ce kiyaye fitina. Nisantar da kanka da abin da bai kamata ba, kada ka kai kanka inda ba a neme ka ba, kuma kada ka yadda wani ya saka abin da ba abin yin ka bane.
Ni ne mai suna Malam Musa Mai Hula, Sardaunan Auzaani ma Accra Ghana, ina kuma chief organizer Arewa Community, yan asalin arewacin Najeriya mazauna Ghana. Muna kira a gari mu duka baki daya akan wannan zabe da za a yi a Ghana, to muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya. Ghana, Ghana, Ghana ita aka sa a gaba, duk duniya yanzu maganan Ghana ce akan gaba, saboda haka don Allah mai fatan alhaji matasa maza da mata a yi lafiya a kare lafiya, 'yan siyasa a yi lafiya a kare lafiya, ya zama kasa kasa gaba ba burin kanka kasa gaba ba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Har wa yau ga ƙarin wasu 'yan kungiyar da suka yi fatan alheri tare da addu'a da a yi zaɓe cikin lumana.
Sunana Alhaji Mustapha Bayes, chairman Arewa Community Ghana. Dangane da zaben da za a yi Ghana, muna fatar Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya da mu da jama'ar mu baki daya. Muna yi wa mutanen Ghana fatan Allah ya sa a yi zabe lafiya a kare lafiya.
Muna yi kowa fatan alheri wannan zaben da za a yi. Allah ya Allah ya Ubangiji ya mai son bakwai ya mai kasan bakwai ya mai kowa ya mai komi ya jaddala wa ikram shi zai zaben mu na mafi alheri. Allah ya zaben mu na wannan fi alheri. Allah ya Ubangiji Allah wannan duniyoyi ne mugun fi Allah kaka bashi sa'a. Allah kaka bashi sa'a. Allah ya zaben mu na mafi alheri mu zauna lafiya duk duniya baki daya, Afrika baki daya, da nan Ghana.
Sunana Alhaji Mamur Jega, dan Najeriya mai zama a Ghana a garin Accra. Muna fatar zaben da za a yi a kwanan nan Allah ya muna zabi mafi alheri, kuma Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya. Allah ya zaba mana shugabanni na gari waɗanda za su ciyar da wannan ƙasa gaba ta Ghana.
Za a bude rumfunan zabe na masu kada ƙuri'a miliyan 18.7 da suka yi rijista da ƙarfe 7 na safe ranar Asabar mai zuwa 7 ga watan Disamba, kuma za a rufe da ƙarfe 5 na yamma. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Isra'ila ta kayyata wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zargitta da aikata kisan kiyashi a Gaza, yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar a matsayin kungiya mummuna kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da headquarter a birnin London ta fitar da wani rahoto a jiya Alhamis, inda ta ce Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi a shekara 1948, wanda ta bayyana shi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin hallaka gaba daya bangare na ƙasa ko kabila ko addini. Rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni 9 tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Rahoton ya ce hare-haren jiragen Isra'ila 15 da aka kai daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024 sun kashe fararen hula 334 ciki har da yara 141, amma Amnesty ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai harin ne da manufar soji. Amurka babbar mai samar da makamai ga Isra'ila ta ce bata amince da rahoton da Amnesty International ta fitar ba, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa mun fada a baya kuma za mu ci gaba da fada cewa zargin kisan kare dangi ba shi da tushe. Babban jami'in diplomasiyar Rasha Sergei Lavrov da na Amurka Antony Blinken sun yi musayar kalamai a jiya Alhamis a wani taron tsaron ƙasa da ƙasa akan yakin Moscow da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ya zargi ƙasashen yamma da farfado da yakin ta hanyar samar da makamai ga sojojin Kiev. Lavrov a ziyararsa ta farko wata ƙasa ta tarayyar Turai tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022, ya kuma zargi Washington da yin atisayen soji a yankin Asia da tekun Pacific, wanda ya ce hakan ƙoƙarin tada zaune tsaye ne a ɗaukacin nahiyar. Blinken ya zargi Rasha da ƙara ta'azzara rikicin bayan da ta tura sojojin Koriya ta Arewa kusan 10,000 da yin yaƙi tare da sojojinta da yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango wajen kai hari akan Ukraine.
To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har yanzu dai muna nan akan batun babban zaben kasar Ghana da za a yi gobe Asabar. Wasu 'yan kasar ta Ghana mazauna Najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da babban zaben da ke tafi, inda galibin su suka koka game da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Tuni dai dama masu sa ido daga kasashe daban-daban, ciki har da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke jagorantar kungiyar dattawan yammacin Afirka suka isa Ghana. Tsohon shugaban na Najeriya ya yi kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da kuma bayansa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kare abinda wasu 'yan asalin kasar ta Ghana da ke zaune a nan Najeriya suka shaida mani game da wannan zabe mai zuwa har ranar Asabar.
Nana mara shi ni dan gane ne kawai, amma zama ayyuki muke da bayan kan game da zaben Ghana. To gaskiya dai zaben da ya gama tun Allah ya da zuwa Asabar din nan Allah ya yi zabe ne, muna addu'a dai Allah ba ni rubuta. Ba gaskiya Ghana suna cikin wani hali,
Sunana Halima Tijima. Saboda election Ghana dai yi, insha Allah komai ya yi successful ba mu. Because duka muna jin daji da mu sake president din mu.
Assalamu alaikum, sunana Malam Muhammadu Kabiru Abdulrahim. Ghana matsalolin tattalin arziki arziki da muke fama, to gaskiya akwai rashin tattalin arziki sosai, amma abin da ya kasance ne ya zagaya duniya gaba daya. Mun sha yin election, muna hofin mu za a yi election din nan lafiya lafiya ba tare da wani matsala ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne ɗan Ghana da ke kan Tagora. To tunda ake zabe dai mu ba mu taba zabe ba, sai dai muna nan gari dai mu shi an yi, sai dai mun kai gida kuma dai su wannan muna zabe, amma dai muna nan dai ba wani tanadi da aka yi muna. Gaskiya na Allah, shawara dai da zamu ba shi shugaban kasa, Allah dai ya ba wani mai rabu sa'a, wanda zai tausaya kuma Allah ya bashi sa'a, wanda zai adalci Allah ya bashi sa'a. Muna musu fata na alheri, ubangijin Allah ya sa ya binda muke so kare karen kudin man nan yayi yawa, sadan kayan abinci yayi yawa, sannan kudin mu bai da falon bai zuwa ko ina, shike kara barka doki kudi mai yawa ka je ka siya buguda. Duk da dai mun san dai yanayi aka shiga, amma har yanzu ka duba sai ba ya daraja kowanne kudi, saboda ba su mai da hankali kan kudaden mu ba da kayayyakin mu ba. To talaka bai ci abinci, sannan kudin mai ya bar transport ba iya tahiya ko ina, zumunci ya lalace. Sai sa muna roƙon su Allah ya ba su sa'a su yi muna wannan adalci. Sannan akwai garin da ake fada Bako, muna roƙon Allah in ya dora su dauki wannan mataki, don Allah wannan fadar kabila ne ba yau aka fara shi ba, amma muna roƙon Allah cikin wannan lokaci da Allah ya zabe ga da Allah zai ba su, su yi kokari don Allah su magance muna wannan fada.
Sunana Mallam Shafiu Muhammad, masayina ne dan Ghana zaman Najeriya. Ina fatan ubangijin Allah ya sa mu gama zaben ga lafiya, Allah dai ya zabe mu na mafi da alheri, saboda zaben zai karfi sosai. Karfin shi shine shi party din duka sun nuna cewa kamar in sun lose ba za su yadda ba, NPP waye lose ba zai yadda ba, NDC waye lose ba zai yadda ba. Shi yasa muna fatan ubangijin Allah ya sa su understand juna, ya so a yi zaben lafiya saboda al'ummar Ghana a zaman lafiya, saboda wallahi malama wana wahala Ghana sosai yanzu ba wasa ba, komai yayi tsada. Ubangiji Allah ya samu gama lafiya.
Yanzu haka dai kungiyoyi na kasashen duniya daban-daban ne suka isa kasar ta Ghana domin sa ido a wannan zabe. Daga cikin su akwai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, wanda ke shugabantar wata tawaga karkashin kungiyar West African Elders Forum, wato kungiyar dattawan yammacin Afirka, wanda kuma ya kira ga ƴan takara da magoya bayan su a wannan zabe da za a gudanar a kasar ta Ghana, da su tabbatar sun gudanar da shi cikin kwanciyar hankali, tare kuma da rungumar duk wanda ya nasara a wannan zabe da za a gudanar domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar ta Ghana. Babangida Primary America daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Gaskiya ban ji dadi ba sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi,
saboda wannan zage-zage da mu na mata, koda suna so su fito su yi takara ba su so su zo.
Wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto ƴancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba, da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe sabar a Ghana. Duka manyan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu masu ƙarfi sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zabe lafiya, koda kuwa za a zaba
bayan alƙawari da zuciya daya da yin aiki bisa ka'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zabe cikin kwanciyar hankali.
All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai.
Sai dai kuma duk da wannan yarjejeniya, wasu ƴan ganan sun ce a wannan zabe na gobe Asabar fasu na ganin akwai abubuwa da hukumar zaben ta lulluba.
Hukumar zabe kan gaskiya mun riga mun karaya, wanda kira sakamakon su uku
ina ganin matan ta iya saye ta yi.
Abin da na gani game da zaben ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya.
Wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin mu da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da ko na bangare na siyasa ya tattaba shiri na 198 cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan sauke bayanai gaba gaba kokarin kwakwar kwakulo bayanai gaba gaban kuma ya sa manuniyar komawa Ghana don ganin wanda al'umma za su zaba sai dai kuma tun kafin zaben gobe asabar din yar jaridar da ke gabatar da shirin mata a Ghana malama Umul Khair Jafar ta ce akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su dan taba
gaskiya ban ji dadi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi ban ji dadi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na daya rashin samun goyon baya gurin mazan mu cewa muka samu wani matsayi mun rena su da sauransu na biyu kuma rashin samun goyon baya gurin ɗan uwan mu mata zaka ga mata wurin biyu sun tsaya sai kaga an zabi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan samu damuwa kwarai da gaske
Dr. Nasiba Tahir ta Jami'ar Islamiyya dake Ghana mata ce matsalolin dake hana mata shiga zabe a Ghana sun yawa ne ga sanar rabarba
akwai matan da suka kore da za su ke da iko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazan su ba za su ba da dama matan su yi politics ko da komai yanda suke da karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kiran su da wasu nan da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan sunan saboda wannan zage-zage da mu na ta mata she bari wasu ma ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo
ni dai wasu yan gaza ganin Ghana suka gaya wa duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben Ghana akwai su abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba
ni ne Alhaji Mansur na Accra Ghana hukumar zabe kan gaskiya mu sai dai na Allah yi saboda mun riga mun karaya wani ta kira sakamakon su uku sannan aka zo aka dai son zaman lafiya aka zauna haka aka tafi yau magana yau daban na gobe daban kar ga abin malam sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara
sunana Lukman Isa Ghana Accra ina ganin matan ta iya tsaya ta yi because so far na gan tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi
sunana Adama hukumar zabe su iya so zartar da abin daidai wa daidai abin da ke cikin in sun yarda ba su yarda ba wannan sallu sha a sake da yadda na gani
kenan Muhammad Siraj abin da na gani game da zabin ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya saboda ita electoral commission ta je ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka abin yake ba amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya
ni ne Malam Haruna Baku daga Accra Ghana gaskiya abin da ke tafiya sau da yawa kaka yi shakku domin ko ya kake ba ka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata
sai dai kuma duk da wannan tantama da ta baba yan takarar shugaban kasar Ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe asabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba
as we head into the December 2024 polls the ninth presidential election in Ghana
yayin da muke sankarar zaben watan Disamba na 2024 zaben shugaban kasa karo na tara a Ghana ina da tabbacin sakamako Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata mun taba yi a baya kuma za mu sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin demokradiya mai dorewa fata na da jam'iyyar NPC shine mu kammala wannan zabe a matsayin al'umma daya muna fatan duk bangarori za su dauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai zaman lafiya da lumana a ƙasar nan na yi alƙawari da zuciya daya don yin aiki bisa ka'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zabe cikin kwanciyar hankali ina mai cike da fatan dukkan mu shugabanni da mabiyan mu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya
shi kuwa dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu akan yarjejeniyar hanyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an kaurecewa dukkanin wata shababa.
It is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes. All the efforts at building peace before, during and after the 2024 elections would come to naught.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalama. Sai duk kokarin da ake na samun da zaman lafiya kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zaben 2024. Ba zai yi tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa. Rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu sabani tsakanin kalamai da kuma aikatawa. Lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar. Duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya. Ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri. Dukkanmu mu yi alƙawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe. Mu haɗa kai don samar da yanayi mai kyau da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa. Da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci.
Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben Ghana rajin nan sa ta tabbatar da cewa kullu yarjejeniyar yin zaben Ghanar lafiyar ta zo a kan gaba.
The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development.
Ta hanyar kawunan yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci ga ci gaban al'ummarmu. Alama ce bayyananniya da ke nuna wa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sukin mantu wajen tabbatar da cewa Ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya Ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu. A madadin hukuma, ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya.
Tutuwan da zamu yi bajjan mu kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke don ko kullun kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne suke ta faman karba karba kuma mardin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Idris Abdullahi Bako Ridwan Abbas na Ghana da suka gangara gangarar gangan domana muryoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya zuba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Yanzu kuma ga wannan sanarwar.
Allah ya yarda ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe don zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sai hanbaya ne na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannu. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kina a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi pharmacist Dr. Caleb Mamman Kyari, tsohon Director of Pharmaceutical Sciences na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe. Za a yi addu'ar jana'izarsa da karfe 10 na safiyar yau Juma'a a majami'ar Equa Good News CRA Gombe. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana, amen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.